بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwa da musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna miƙa godiya da kuma jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya mu cikin waɗanda suka halarci wannan rana mai albarka, yau 9 ga watan Zulhijja, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tana shekara 1441, wanda ya zama shi ne wato rana ta Arfa, wanda hadisai sun riga sun gabata. Kuma mun ga mun ji falalan wannan yi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi azumin ranar Arfa. Annabi ya ce, ahtasibu ila Allah an yukaffir sanata al-madiya wa sanata al-muqbila. Annabi ya ce azumin Arfa, ina fata Allah ta'ala ya kankare wa duk wanda ya azumin Arfa, Allah ya yafe masa zunubansa na shekarun ta gabata da kuma shekarar zuwa. Saboda haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ribaci wannan gafara, kuma ya sanya mu cikin wanda za a gafarta musu. Dijima gobe Juma'a in Allah ya kai mu, shine ranar ita ce rana ta sallar Idi. Sai ya zama da Juma'a da kuma Idi sun haɗu a lokaci guda. To menene hukuncin haka? Abinda ya fi dacewa shi ne mu koma zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ku bincika mu gani hakan ya taɓa faruwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koko bai taɓa faruwa ba. Idan har haka ya taɓa faruwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to menene matakin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauka? Malamai sun kasu kashi biyu zuwa uku akan wannan mas'ala. Shin idan Juma'a ta haɗe da ranar sallar Idi, menene hukuncin musulunci a cikin sa? Wasu suka ce wajibi ne sallar Juma'a, sallar Idi baya ɗauki sallar Juma'a. Dalilinsu shi ne sallar Juma'a wajibi ne, sallar Idi kuma ba wajibi ba ne. Don haka babu yanda za a yi abin da yake nafila ne kuma a ce in an yi shi ya tsaya a madadin farilla. Kamar misali, mutum bai azumin watan Ramadan ba, ya ce zai ringa yin azumin Litinin da Alhamis har yi guda 30 a matsayin watan Ramadan. Kaga wannan wato azumi ne na nafila, wancan Ramadan kuma farilla ne. Don haka wancan na nafilan ba zai ɗauke maka na Ramadan ɗin ba, dole sai ka yi na farilla. Saboda haka suka ce sallan Idi nafila ce ba dole ba, shi kuma sallan Juma'a wajibi ne, dole ne akan dukkan musulmi. To sallan Idin ma suka ce shi fadilla ce, amma akwai fadilan da ake kiran shi da fardu ainin, akwai fadilan da ake kiran shi da fardu kifaya. Fardu ainin shine fadilla wanda ya wajaba akan kowa da kowa, ya wajaba a kaina, ya wajaba a kanka, kowa da kowa su yayi, ba ɗauke ma kowa ba. Fardu kifaya ita ce wanda in wasu ɓangare sun yi, to sun wadatar ma wani. Idan wa'innan sun yi, sun wadatar ma wani. Saboda haka sallar Idi ya faɗa cikin fardu kifaya. Idan aka samu wata al'umma, wasu mutane cikin al'umma suka bi suka yi, shi ne nan ba dole sai sauran su yi ba. Amma laifin shi ne a ce gaba ɗaya ba a yi sallar Idi ɗin ba. To saboda haka sai suka ce, to a ɗaiɗaikun al'umma a matsayinka sallar Idi yana matsayin nafila ne a gare mu, ba farilla ba. Ita kuma sallar Juma'a Allah ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah ya ce, ya waɗanda suka yi imani, idan aka kira sallah ranar Juma'a, aka ce a zo a yi sallar Juma'a, to ku taho masallaci ku barci ne kayya wannan umarni ne Allah ya bayar kowa ya bar abin da yake zo masallaci wannan ya nuna kenan sallan juma'a dole ne babu wanda aka dauke masa sallan juma'a to dan haka wani bangare na malamai suka ce sallan idi baya yadda sallan juma'a baya tsayawa a madadin juma'a to yayin bangare na biyu suka ce sallan idi ya tsaya a madadin juma'a ma'ana ba dole bane ga wanda ya halicci sallan idi ba wajibi bane sai ya halicci juma'a amma zai yi azhar bayan bayan sallan idi shi ba dole bane a kansa in ya ga dama ba zai zo juma'a ba amma azhar ta wajaba a kansa dan haka kashi na uku suka ce in ya je sallan idi bayi da juma'a ba azhar saboda suka ce ai ka'idar ranar juma'a zallan sallan juma'a ke babu azhar idan ko aka ce an dauki sallan juma'a to babu yanda aka ce kuma bayan da ra'ayi azhar to dukkanin su sun ta kawo dalilai wanda zai tabbatar da abin da suka fada akwai hadisai da suka nuna cewa irin waɗannan abubuwan sun faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga kuma da kuma hukuncen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka daga cikin su akwai hadisin Yazid bin Arqam Allah ya kara masa yadda da Muawiyah dan Abi Sufyan ya tambaye shi yace masa ashahidta ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallama idayn ijtama'a fi yawmin wahidin shin ka halarci ka shaida tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idi guda biyu da suka hadu a rana daya domin juma'a ma ana kiranta da idul usbu' idi ne amma mai zagayowa da sati saboda haka idan idi ya da juma'a ya zama idi guda biyu sun hadu a rana daya qala na'am sai yace eh qala sai yace kaifa sana'a yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi qala yace sallal idain annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallan dukan guda biyu ya sallaci duka idin guda biyu da juma'a da sallan idin thumma raqasa fil jumu'a sai dai yayi rangwame dangane da juma'a fa qala sai yace man sha'a an yusalliya falyusalli wanda yake so yayi salla yayi salla wanda yake so yayi juma'a yayi juma'a yayi annabi yayi idin kuma yayi juma'a sai dai ya ba wa mutane dama wanda yake so yayi juma'a yayi wanda bai so kuma yake sannan kuma wannan hadisin Imam Abu Dawud da Imam Ahmad da Nisa'i da Ibn Majah suka rawaito Malam Albani ya inganta shi sannan na biyu hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a wata rana da idi ya hade da juma'a qala yace qad ijtama'a fi yawmikum hadha idani a yau din nan wannan yinin naku idi guda biyu sun hade muku faman sha'a minkum ajza'ahu min aljum'a wa inna mujammi'una insha Allah duk wanda yake so a cikin ku wannan sallan idin da yi ya wadatar masa ba sai yayi juma'a ba amma mu kan dai za mu yi juma'a inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito Malam Albani ya inganta shi hadisi na uku daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace ijtama'a idani ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama idi biyu sun taba haduwa a rana daya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa salla bin nas annabi sai ya mutane sallan idi thumma qala sai yace man sha'a an ya'ti al-jum'a falyatiha duk wanda yake so ya zo sallan juma'a ya zo wa man sha'a an yatakhallaf falyatakhallaf wanda yake so ya zauna a gida ba sai ya zo juma'a ba shi ma ya zauna a gida wannan hadisin Ibn Majah da Imam Tabarani suka rawaito to wayannan hadisan da wasu su da wani asali na Aba ibn Abi Rabah da yake Sallabi ibn Zubayr fi yawm Eid Abdullahi ibn Zubayr ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya mana sallan Eid fi yawm Jum'ati awwalin nahar a wata juma'a a farkon yini thumma rihna ila aljum'a bayan can sai muka tashi muka tafi wajen sallan juma'a domin ya fito mana sallar juma'a falam yakhruj ilaina sai bai fito zuwa gare mu ba fa sallaina wahdana dan haka sai muka yi sallah daidai kun mu kowa yi sallar sa wa kana ibn abbas bi dha'if abdullahi dan abbas a lokacin shi kuma yana dha'ifa falamma qadima zakarna lahu zalika san da ya dawo sai muka ambata masa abin da ya faru fa qala sai yace asaba sunna wannan ya dace da sunna wannan hadisin abu daud ya rawaito shi da kuma sauran malamai to wayannan hadisin idan zamu kawo su duka lokaci ba zai isa ba to sai dai akwai wani wanda yake da muhimmanci sosai ina cikin sahihul bukhari da muwatta na imam malik daga abu ubayd maula ibn azhar yace qala abu ubayd abu ubayd yace shahidtu al-eid ma'a usman ibn affan ma'a usman ibn affan na halatta sallan idi tare da usman din affan faja'a fa salla sai yazo yayi salla thumma sarafa fa khataba sai ya tafi yayi huduba bayan yayi sallan idi wa qala sai yace innahu qad ijtama'a lakum fi yawmikum hadha idani a wannan yinin naku idi guda biyu sun hade muku faman ahabba min ahli al-aliyati an yantazira al-jum'a falyantazirha duk wanda yake so a cikin mutanen kauye wanda suke kewayen madina duk wanda yake so ya jira sallar juma'a to ya jira waman ahabba an yalji'a faqad adinta faqad adintu lahu wanda yake so ya koma gida shi bare sallar juma'a ba to na bashi izini ina kawo hadisan ne gaba ɗaya kafin ni magana akan yanda malamai suka yi magana akan hadisan hadisi na gaba daga Ali ibn Abi Talib Allah ya kada masa yadda yace lammajtama idani fi yawmin a wannan lokaci da Ali ibn Abi Talib yana khalifanci idi da juma'a suka hade a rana daya kala yace ijtama idani fi yawmin fa kala man arada an yajma'a falyajma' duk wanda yace duk wanda yake so man arada an yujmi'a falyujmi' duk wanda yake so yayi sallar juma'a to yazo yayi wa man arada an yajlis yani fi baitihi falyajlis duk wanda yake so yazo yayi duk wanda yake so ya zauna a gidansa to yaje ya zauna a gidansa to saboda haka idan muka kula da wayannan hadisan da aka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wayannan asari na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zamu fahimci wato hukunce kaman haka na farko shine man hadara salatul eidi fayurakkasu lahu fi adami huduri salatin juma'a wa yusalliha zuhuran fi waqtin zuhur duk wanda ya halarci sallan idi to an yi masa rangwame dangane da halaltar sallan juma'a sai dai zai sallace ta a matsayin azhar a lokacin sallan azhar dai sallaci sallan juma'a a matsayin azhar a lokacin sallan azhar wa in akhadha bil azimati fa salla ma'an nasi aljum'a fa huwa afdal amma in ya dau azama yaje sallan juma'a tare da mutane wannan shi ya kwalala na biyu man lam yahdur salatul eid fala tushmiluhu ar-rukhsa duk wanda bai zo sallan eid ba to banda shi a cikin wannan rukhsa din da aka yi walidha sabida haka fala yasqutu anhu wujubul jum'a wajibin sallan juma'a bai fadi a kansa ba fayajibu alayhi as-sa'yu ila al-masjid li salati al-jum'a dan haka ya zama dole wajibi ne a kansa ya tafi masallaci ya yi sallan juma'a fa in lam yujad adadun tan'aqadu bihi salatul juma'a sallaha zuhra idan bai samu adadin mutanen da za su iya yin sallan juma'a ba to sai ya yi ta a matsayin azhar sannan kuma abu na gaba abu na uku yajibu ala imami masjidil juma'a iqamatu salatil juma'ati dhalika al-yawm wajibi ne akan limamin juma'a ya ju ya tsai da sallan juma'a a wannan yini li yashhadaha man sha'a shuhudaha wa man lam yashhad al-eid saboda duk wanda yake so ya halarci sallan juma'a ya halarta da kuma wanda bai halarci sallan eid ba in hadara al-adad alladhi tan'aqidu bihi salatul juma'a wa illa fa tusalla dhuhra idan adadin mutanen ya kai su sallan juma'a in ba haka ba sai ayi a matsayin azhar abu na hudu man hadara salatul eid وترخص بعدم حضور الجمعه فانه يصليها ظهرا بعد دخول وقت الظهر وان دي على تصلي عيد sai yaga yana so yayi amfani da sauki da aka bayar na wajibcin sallan juma'a to tabbas dai sallace ta a matsayin sallan azhar a lokacin sallan azhar abu nabiyar la yushra'u fi hadha alwaqt al'adhan illa fi masajid allati tuqamu fiha salatul juma'a a wannan lokacin ba a kiran sallah sai dai a masallatan da wato ake su wanda da ai sallan juma'a in sallan azhar ne ba a sal ba a kiran sallah hasali ma kowa dai nan shi ne shi kadai fala yushra'u al'adhan li salati dhuhri zalika al-yawm ba kiran sallah musallan azhar a wannan ranar abu na shida القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح maganin cewa wanda ya halarci sallan idi an yafe masa sallan juma'a sannan ba zai yi sallan azhar ba wannan magana ce wacce ba ta da inganci a ce mutum wai in yi sallan idi ba sai yayi juma'a ba kuma ba sai yayi azhar ba wannan maganar ba ta da inganci batabata ba walidha hajarahu alulama wa hakamu bi khatihi wa gharabatihi saboda haka malamai suka kaurace mu wannan magana suka tabbatar da cewa wannan maganan kuskure ce li mukhalafatihi sunna wa isqatihi fariidatun min faraidillah bi adadi saboda ya saba mu sunna sannan kuma ya jefar da ɗaya daga cikin farillan Allah ba tare da dalili ba wala'alla qa'iluhu lam yablughu ma fi mas'ala min as-sunan wal athar wata kila wanda zai faɗi wannan maganar bai wato abin da ya tabbata na sunna da kuma asarai na sahabbai bai isa zuwa gare shi ba allati rakhasat liman hadara salati al-eid bi hadari bi adami huduri salati al-jumu'a wanda suka yi rukhsa ga wanda ya halarci sallar idi dan cewa ba dole sai ya halarci sallar juma'a ba wa annahu yajibu alayhi salatu hazuhura ya zama dole kuma ya wato ainihin je yi wannan sallan juma'a a matsayin sallan azhar wallahu ta'ala alam ta dan haka lidhalika arwayatul ula allati ihtajja biha man qala inna ibn zubair asqada adh-dhuhra la tadullu ala dhalika wancan ruwayan farko din wanda muka kawo na sahabi abdullahi ibn zubair Allah ya kara masa yadda cewa yayi sallan ya jagorance sallan idi sai bai fito ya musu sallan juma'a ba suka fada mu abdullahi dan abbas yace ya dace da sunna wannan duk wanda ya kafa dalili kan cewa ba da ai sallan azhar ba to wannan ba dalili bane da zai goyi bayan maganar sa saboda haka to malamai sun yi magana akai kamar yadda na ambata cewa wasu suna ganin cewa juma'a ta fadi amma zamu ji insha Allah qala sunani malam sunani yace wala yakhfa anna ata akhbarahu annahu lam yakhruj bi annahu lam yakhruj wala yakhfa anna ata akhbara annahu lam yakhruj ibnu zubayr salati aljum'a wa laysa dhalika nassun bi nassin qati'un annahu lam yusalli dhuhra fi manzilihi fadin cewa Abdullahi ibn Zubair bai fito ya musu sallan juma'a ba wannan ba dalili bane da yana cewa bai yi sallan azhar a cikin gidansa ba fal jazmu bi anna madhhab ibn Zubair suqutu salati al-juma'a salati adh-dhuhri fi yawm al-jum'a yakunu 'eedan ala man salla salati al-'eed li hadhihi al-riwaya ghayru sahih mutum yace ai Abdullahi dan Zubair ya bada fatawan cewa sallan azhar ta fadi ma wanda ya halarci sallan idi a ranar juma'a wannan magana ce wacce ba ta da inganci lihtimali annahu salla zuhura fi manzili dan cewa tana iya yiwa yayi sallan azhar a cikin gidansa bal fi qawli ata annahum sallu wahdanan ay az-zuhur asali ma shi abarin da ya rawaito yace sai suka yi salla daidai kun su kowa yi sallan sa ma'ana sallan azhar kenan ma yushiru bi annahu la qala bi suqutihi ولا يقال ان مراده صلى الجمعه وحدانا فانها لا تصح الجمعه فانها لا تصح الا جماعه اجماعا cewa da afu nam da fahimci cewa tabbas shi Abdullahi dan Zubair ba wai yace azhar ta fadi akan mutum bane ga kuma magana Abdullahi ɗan Abbas kuma sallan da suke daidai kunnan fa ba juma'a suka yi ba domin juma'a ba ta tabbata sai in jami'i za a yi wannan yana cikin magana tana cikin subul salam na Imam Sanani mujalladi na biyu shafi na 53 ibn abi shayba ya rawaito da sanadin sa zuwa ga Ata yace ijtama'a idan fi ahd ibn zubair fa salla bihim al-eid thumma salla bihim al-jum'a salat az-zuhri arba cewa juma'a da idi sun hadu a zamanin Abdullahi ibn Zubair sai ya musu sallan idi ya zo ya musu sallan wato juma'a a matsayin sallan azhar da ka'a hudu kaga kenan wannan ruwayan ta kore maganar wanda ya ce Ibn Zubair ya bada damar wanda ya sallan idi kada ya juma'a kada ya azhar wannan yana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba mujalladi na biyu shafi na 187 to dan haka wannan shine mai da martani ga wanda ya dauki maganar cewa wato Ibn Zubair ya bada dama ma wanda yaji yayi sallar idi kare juma'a kare zar a takaice malam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya mishi rahama ya bada ansa kan ijtima'in juma'a wal idi idan juma'a ta hade da sallar idi فذكر ان لاهل العلم فيها ثلاثه اقوال sai ba da bayanin cewa malaman ilimi sun yi maganganu guda uku akan haka malamai na ilimi sun yi maganganu guda uku akan haka fa zakara awlaini sai ya ambaci na farkon da na biyun thumma qala sai yace wal qawlu thalith was sahih magana ta uku ita ce ingantacciyar magana anna man shahida al-eid saqatat anhu al-jum'a cewa wanda ya halarci sallar idi juma'a ta fadi akan sa ba wajibi bane sai yayi lakin alal imami an yuqima al-jum'a sai dai wajibi ne akan liman ya tsaida sallar juma'a li yashhadaha man sha'a shuhudaha wa man lam yashhad al-eid saboda wanda ya so ya halarci sallar idi wanda ya so ya halarci sallar juma'a da wanda ba su yi sallar idi ba su zo su yi sallar juma'a وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه wannan shine abin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa Umar wa Uthman wa Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas wa Ibn Zubair wa ghairihim wa inna sahabbak wala ya'rif an as-sahabati wala yu'raf an as-sahabati fi dhalika al-khilaf fa san sabani akan wannan ba daga sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabul qawlayn almutaqaddimayn sai malan yace wayanda suka faɗi magana ta ɗaya da ta biyu lam yuballighuhum ma fi dalika min as-sunna abinda ke kan wannan abinda ke cikin wannan na sunna bai riske su ba annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam majtama'a fi yawmihi idan a lokacin da idi guda biyu suka hadu a zamanin sa sallar al-eid yayi sallar al-eid thumma rakhasa fil juma'a sai ya rungume game da juma'a wa fi lafzin aw lafzi annahu qala yati ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum asabtum khaira hakika kun dace da alkhairi faman sha'a an yashhada al-juma'a falyashhad wanda yaga dama yazo ya sallar juma'a to yazo ya wa inna fa inna mujammi'una mu kan dai zamu yi juma'a wa aidan haka nan kuma fa innahu idha shahida al-eid hasala maqsudul ijtima idan aka zo aka yi sallar idi to maqsudin tattaruwan da ake so ayi an riga an yi shi thumma innahu yusalli adh-dhuhra idha lam yashhad al-jum'a sai dai dole ne dai yi sallar azhar idan bai yi sallar juma'a ba fatakunu adh-dhuhru fi waqtiha wal-eid yahsulu maqsudul jum'a sallan azhar sai ta tsaya a madadinta sallan idi kuma sai ta tsaya a madadin sallan juma'a sallan sai ya tsaya a madadin sallan juma'a abinda malam ibn taymiya yake faɗa mana shine cewa wanda ya sallan idi ba dole bane sai ya halarci juma'a amma in bai halarci juma'a ba to idan wajibi ne akan sa yayi sallan azhar yana cikin majmu'u fatawa mujalladi na 24 shafi na 221 to abu na ƙarshe sai yace ina karanta wani daga shafin wani malami mahbu al-ustad al-doktor Hassamuddin Musa Allah ya kara masa imani ya sa ya karshe ne kyau ɗaya daga cikin malamai ne a jami'ar musulunci sai yace wa khulasatul amr a takeici al'amarin takeitun al'amarin annahu fi halij ijtima'il juma'ati wal eid cewa a halin da juma'a da eid suka hadu fal aula fi haqqi man salla al eid an yusalli al juma'a abin da yafi dacewa dangane da wanda ya salla eid shine ya je ya salla juma'a khurujan min al-khilaf sabida yafita daga sabani abin da yafi dacewa kenan sabida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da amali yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake shakka zuwa ga abin da baka shakka wani zai ce yana tunanin shin juma'an ta fadi akan sa ko bai ko bata fadi akan sa ba kaga in kai koda ta fadi akan ka in kai kana da lada in ma bata fadi akan ka ba kai ka dace da daidai wata kila kuma bata fadi akan ka ba kuma ba kai ba kaga an samu wannan abin da yafi dacewa shine ka je kai sallar juma'a saboda fita daga sabani fa in lam yahdil juma'a in bai je yayi sallar juma'a ba fa yajibu alayhi an yusalli az-zuhra wajibi ne akan sa yayi sallar azhar wala yasihhu al-qawlu bi isqati az-zuhr magana bace inganta ba da cewa sallar azhar ta fadi fa innal qawla bi isqati az-zuhr zahirul butlan to min maganan cewa sallar azhar ta fadi a fili ma batacciyar magana ce wala mutamassiku liman azama zalika liman za'ama zalika fima warada fima wurida an ibn zubair wa ada falaysa hadha dalilan ala isqati adh-dhuhri thabita bi adillatin qawiyya min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wannan maganar kuma bai inganta ba bai tabbata ba a kafa hujja da maganar ibn zubair da daga aba cewa wato sallan azhar ta fadi akan mutum tare da cewa dalilai sun tabbata masu ƙarfi daga littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine bayanan da shi wannan malamin yi a takeici saboda haka abin da yafi dacewa shine idan juma'a ta hade da sallar idi idan kai sallar idi ka je kai sallar juma'a wannan shine abin da yafi dankafta daga sabani in baka samu daman yin sallar juma'a ba sai ka je kai sallar azhar kamar yadda yake a sauran ranaku ta juma'a wayannan maganganu suna cikin wato fatawar lajnati da'ima fatawa ta 21162 sannan yana cikin fatawa yas'alunak na Dr. Hassamuddin Affan Allah ta'ala ya kara masa imani sai ya karshe ne kyau saboda haka abin da yafi dacewa da daidai shine ga wanda ya sallar idi ya je sallar juma'a wanda bai samu daman sallar juma'a ba to shikenan sai ya je sallar azhar wanda bai samu daman yin sallar juma'a ba sai ya je sallar azhar wannan shine abin da yafi saboda tana iya yiwuwa wata kila shi wanda zai ci sallar juma'a ta fadi babu sallar azhar tana iya yiwuwa shi yana da kwakwalan dalilansa wannan ba zai zama dalili da nesa a samu gaba tsakanin wanda ke da wannan fatawan da wanda ke da wannan fatawan ba domin wannan mas'ala ce furu'iyya mas'ala ce far'iyya ana samun gaba ne tsakanin aka samu mas'ala asaliya mas'ala ta aqida abinda ke cikin zuciya yace Allah yana sama wani yace bai sama to anan ake samu sabani amma mas'ala irin wannan fiqhiyya shi ga yanda ya fahimta kai ga yanda ka fahimta wannan ba zai zama dalilin da nisa ko a kafirta wani ko a ce wani jahili ne ko a ce wani bai yi karatu ba ko wani abu makamantan haka saboda haka abin da yafi dacewa shine wanda yayi sallar juma'a wanda yayi sallar idi ya je yayi sallar juma'a wannan shine abin da yafi dacewa kuma abin da malamai suka fi goya masa baya shine ita ce maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da sauran malamai Allah ta'ala ya samu dace Allah ya nuna mana wannan rana ta sallar idi lafiya sannan wannan a rana ta arafa ubangiji ta'ala ya sanya mu cewa inda zasu ribaci wa'annan wannan yini Allah ta'ala ya hada mu duk alkhairin da ya tanada a cikin wannan yini Allah ya sa mu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah